yanzu haka ma wata matsala dake addaba jama'a dake tsakanin joyin Taraba da Benue ita ce ku tagarkwa da jama'a domin neman kudin fansa domin ba ga sace wani hakimi da aka ci kwanakin a jihar Taraba wanda daga baya aka maido shi bayan an biya wasu kudade sai kuma wanda ya sake faruwa a jihar Alhamis na sace wani dan kasuwa kuma dattijo a garin Zakiban wato Alhaji Munkayi da Zakiban lamarin da ya jefa al'umma waɗannan yankuna cikin halin zulumi da kuma fargaba kuma ganin da yadda malamarin ke kara kazanta a yanzu yasa al'umma mai waɗannan yankuna yin kiran da akai musu dauki
misalin karfe 8 da wani abu rabbi haka waɗansu suka zo a garin Zakiban suka zo suka samu shi Alhaji Munkayi a kofar shagon shi da shi da abokin shi suna zaune suka zo suka dauke shi sun yi mai tashi da kanshi ma ya shiga mota yace bai da lafiya ba zai iya tafiya ba to daga cikin su ne suka dauke shi suka daga suka kai suka sa shi a mota suka harba bindiga a wurin suka yi tafiyan su to har yanzu dai magana da nake da kai ba labari ba komai ban ji komai ba an tafi da shi
kamar yanzu wani hali kuke a wannan yanki naku
hali da muke ciki kan muna cikin zaman zulumi ai da fargaba kwarai da gaskiya cikin imuwa da damuwa kwarai saboda wannan mutum sanannen mutum ne kuma akalla dai a Zakiban kowa san shi ya shekaru kusan 50 a Zakiban dan kasuwa ne kuma a hali da yake ciki yanzu ake ciki ba da lafiya ina fama da rashin lafiya a gaskiya muna cikin imuwa kwarai da gaske
a kullum dai hukumomin tsaro cewa ma suke suna nasu kokari domin gano bata garin da ke aikata wannan ta'annati SP David misal da ke zama kakakin rundunar yan sandan jihar Taraba wanda ku ya tabbatar da sako hakimin da aka sace a Taraba ya kuma bayyana irin matakan da suke dauka a yanzu
domin kwazon da muka sa sosai domin mu tabbatar da cewa kuma waɗannan da muke tsammani da hannunsu a ciki ya sa su sun yi tsoro ba da ba da lokaci ba suka sako wannan haki ne da tare da wani abu ya same shi ba yana nan a cikin soshin lafiya
to wai kowane irin kira suke ga jama'a idan hakan ta faru hailayo dai ga kakakin rundunar yan sandan
kiran da muke yi shi ne waɗannan yan bata gari wanda kuma suna kama jama'a domin neman kuɗin fansa kullum muna faɗi cewa waɗannan mutane a ba mu bayanai a kansu sannan a guji ba su kuɗi domin cewa ai da shi sun nemi kaza a ba mu bayanai a kansu domin mu ma mu san matakin da za mu ɗauka a kansu a ba mu haɗin kai kuma muna shirye ko da yaushe mu tabbatar da cewa mun yi aiki bisa ga yadda ya kamata domin waɗannan mutane da mukama su.
Kakakin rundunar yan sandan jihar Taraba kenan David misal Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.